wani abu mai kaman mayarwa kwamitin sake fasalin kasa da jam'iyyar APC ta kafa martani shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi Ibrahim Khalil ya ce abu ne mai wuya shawarar rusa kananan hukumomi ta karbu a dukkanin matakan gudanarwa a kasar.
Ina tabbatar mana rahoton kwamitin RFI ya ba da shawara a rushe kananan hukumomi, a debo ayyukan kananan hukumomi a kwatsa su akan aikin jiha, a debo wasu muhimman ayyuka daga ayyukan gwamnatin tarayya a dawo da su gwamnatin jiha. Ina zamu je ya ilahi, shikenan babu wani wanda zai zama ina da farcen susa sai ka zama gwamna a Najeriya. Wannan ba zai haifarwa da Najeriya da mai ido ba, idan dai ana so a samu ƙasa wadda kowanne ɗan ƙasa zai alfahari da ita, ƙasa da za a yi maganin barantar da 'yan ƙasa a wasu ƙasashe sakamakon rashin jin daɗin zama a cikin ƙasarsu. Kwanan na ake dawo da matasa daga Libya sun je an mai da su baroni, idan ƙananan hukumominsu suna aiki yadda ya kamata, wallahi babu matashin da zai bar ƙauyensu ya tafi Libya.
To sai dai duk da cigaban da kwamitin ke ganin za a samu idan an baiwa gwamnoni dama na su cigaba da mayar da ƙananan hukumomi wani ɓangare na gidajensu. Nasiru Kabir na ƙungiyar Nigerian Youth for Positive Change ya yi tsokaci.
'Yan Najeriya mun gama gaya musu, kuma muna kan gaya musu su tashi tsaye su kuma sani, kuma Najeriya ta sani, wallahi ina bai tabbatar miki ba za mu taɓa yadda ba, kuma ba za mu bar wannan abu ta yi tasiri ba. Ko an ki ko an so, sai an ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Talaka ne izaɓi gwamnatin nan, kuma idan gwamnatin ta ki ta yi wannan, to ina mai tabbatar miki mu abinda mu talaka ine ma in gwamnati ta ki ta bashi, to mu muna da hanyoyin da za mu bi mu gaya wa talakan shi ya san abinda zai yi wanda zai biyo baya, wanda kuma ba zai wa gwamnatin daɗi ba. A ɗauko wani kwamiti a ce wai a sake duba abin da talaka i gabatar, ba fa mulkin soja muke ba, wannan demokradiyya ne, kuma 'yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya ne su suka ce ga abin da muke so. Saboda haka in shugaban ƙasa ya sani ko jam'iyyarsa ta sani, mu a wajenmu haramtacciya ce, ban kuma ga dalilin ma kafa wannan kwamiti ba.
A lokacin da yake jawabi a game da wannan batu na rusa ƙananan hukumomi, Dr. Yunusa Tanko na jam'iyyar National Conscience Party wato NCP ya bayyana ra'ayinsa, yana mai cewa
mu a siyasance abinda muke gani, muna ganin idan jam'iyya ta fito ta nemi zaɓe, tana da abinda ake kira manifesto, wato ma'ana manufar ta abinda ke so wa mutane, to kuma APC tana da nata manufar da take so wa mutane. A nawa tunanin ina jin wani kuskure ne, kuma yaudara ce a ce jam'iyya bacin ta riga ta fito da manufar ta tura wa jama'a cewa ga abinda ke niyya za ta yi muku, kuma daga baya za ta shawo wani kwamiti da zai sake duba abinda aka yarda da shi da farko, wannan an nuna babu gaskiya a ciki.
To sai dai dan majalisar wakilai Muhammad Musa Toba ya yi ƙarin haske.
Ita wannan shawara da ɗan kwamiti suka bayar matsayi ne na shawara, kuma ba wai matsaya ba ce ta jam'iyyar APC a halin yanzu, saboda ita kanta jam'iyyar sai ta zauna ta duba ta ga menene ya kamata a yi, menene ya kamata a amince a cikin shawarwarin, menene kuma bai kamata a amince da shi ba. Saboda haka yanzu kai tsaye ba za mu iya cewa wai matsaya ba ce ta jam'iyyar APC na cewa a rusa a ƙananan hukumomi, kuma kowace jiha ita kanta da headquarters da komai ai duk suna cikin ƙananan hukumomi 774 ne. Saboda haka ban tsammaci cewa wata shawara na a rusa ƙananan hukumomi in yazo gaban majalisa zai samu wucewa ba, wannan dai tana nan a matsayin shawara na kwamitin ta kaima jam'iyya, kuma ni na tabbatar ita kanta jam'iyyar APC ba za ta yadda da wannan shawara na rusa ƙananan hukumomi ba.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.